حجة الإسلام، إمام المسلمين، إمام مالك للتاج الموفى، رواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله. منا كم ولن حديثي منا بيان يسوع كم شكا حديثي حديثي نبيو وندا قال عروة كذلك نعم قال عروة ولقد حدثني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. Wannan hadisi na biyu shine hadisin da Urwa ya ruwaito mana daga Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara masa yarda, amma yana da alaka da hadisin bayan shi, domin a hadisin baya akwai durusul mustafada wa ma yustafadu min alhadith, abin da ya kamata mu fahimta daga ciki. Zamu ga na farko dai ga mala'ika Jibril ya koyar da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanda sallah ya kamata ta gabata. Jibril ya yi limanci, mazo Allah ya bi shi. Ashe a wannan hadisin zamu fahimci hukunce da dama. Na farko zamu fahimci inda waɗansu daga cikin malaman musulunci suke ganin cewa su a fahimtar su a nan suka samu hujjan ya halatta mai sallan nafila ya yi ma mai sallan faradi limanci, domin a fahimtansu shi mala'ika Jibrilu sallah ba wajibi ne a kan shi ba. Idan ya yi sallah ya yi abin da yake nafila ne, amma ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda shi kuma ya yi sallah wajibi ne ga shi abin mai nafila. Ina fata mun fahimta. To, a nan manya-manyan malaman malikiya Allah ya kara musu yarda, irin su Imam Al-Hafiz Al-Yahsabi Qadi Iyad mai littafin Ash-Shifa, shi ya tsaya akan cewa ya ce a'a, ai abinda za mu lura a wannan hadisin abinda zai karantar da mu shine za mu iya ganin cewa ga jam'i ya faru, amma a yaushe wannan jam'in ya faru ne kafin a farzanta sallah. A ranar da za a farzanta sallah ne, amma ba a je da ita sama, ba a je ta zama wajibi ba, don haka abin da aka yi a nan fara nafila ne. Mai nafila ne shi limamin nafila yake yi, shi ma sayyidina Rasulullahi nafila ya yi. An dai yi abin ne practically kafin a je a karɓo ta theory a haɗa da practical ta zama wajibi. Ya ce in muka duba ta nan sai mu ga ai shi ma mala'ika Jibril idan sallan shi ba faradi ba ne, to manzo Allah ma ya bi shi akan nafila ne a nan. Don haka ya yi daidai da fahimtar mazhaban malikiya, mai nafila ya yi ma mai nafila jam'i, ba wai mai nafila ya yi ma mai faradi ba, a'a ba zai yi ba. Sannan haka nan al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi, watan wanda yake babban malamin nan mai littattafai muhaddisi ba Ibn Arabi as-Sufi al-Hatibi ba, shi wannan bawan Allah shi kuma yace a'a, shi abin da ya fahimta da wannan hadisin zahirin shi dai gashi mala'ika Jibril dai mun san ba faradi bane shi ya sallah, ba a farzanta musu ba, su ibadun su daban, amma manzo Allah faradi ne ya sallah. To amma ya aka yi gashi shi wanda sallah akan shi kankan shi liman nafila ce, gashi yayi ma manzo Allah sallah yace ai shi aslan ma ba haka ya kamata a fahimci mas'alan ba. Abin da ya kamata mu fahimta a mas'alan shi Jibrilu an kallafa mishi ya zo ya koya ma manzon Allah ne, duk abin da aka kallafa mishi ko ya zama wajibi ya aiwatar da shi, ya ce don haka shi har sallan da Jibrilu ya yi a nan wajibi ne, don haka wajibi ne wajibi sallan da ya yi faradi ne shi ma manzon Allah wanda ya yi a bayan shi faradi ne. Ina fata mun fahimta abinda malaman mazhaban Imam Malik suka fahimta kenan a wannan hadisin sabanin wasu mazhabobi. Ina fata mun fahimta. Sannan a wannan hadisin za mu iya ganin ya halatta malami na addinin musulunci ya je ma shugaba na fiha, wato idan shugaba ya yi kuskure a musulunci ashe ba laifi ba ne malami ya tashi daga inda yake je wajen shugaba ya shiga ofis ɗin shi su gana da shi ya mar nasiha, ko da da ce mar ko ka bi tsoron Allah. Ina fata an fahimta.
koda ko ce markaji tsoron Allah ka kifta tsakaninka da mutane ina fata mun bayyana wannan ya halatta domin ga babban sahabi Abu Mas'ud al-Ansari ya shiga wajen babban sahabi Mughira ibn Shu'ba gwamna ne har office bi shi ban nasiya sannan za mu ga Urwatu ibn Zubair huwa man huwa daga cikin tabi'ai ya shiga yayin sarki sarkin musulmai gaba ɗaya na wannan lokacin Umar bin Abdul Aziz sannan za mu gani atta wancan sahabi wannan tabi'i tabi'u tabi'ina ma haka ke Imam Malik Allah ya kara masa yarda yakan tashi daga inda yake bi Abu Ja'far bin Mansur ya mishi nasiha yakan bi Mahdi ya mar nasiha domin shi yayi zamani da halifofin Abbasiya ina fata mun bayyana ashe wannan yana nuna mana akasin haka sabanin manhajin sabanin koyarwar musulunci ne duk da shugaba yayi kuskure ashe bai halasta ga malami ya hau kan tebur koye menene ya dinga daidaita kurakuran wannan shugaban yana cin mutunci shi ba ba koyarwar manhajin annabi Muhammad bane domin ga sahabban manzon Allah yanda suka nakalto tabi'ai suka nakalto tabi'u tabi'in ma suka nakalto duk manzo Allah cewa yake idan za ka yi mishi nasiha ma kai mishi ka bi shi inda yake ka ya bu ya kasance daga inda al'umma suke shi da Imam Shafi'i yake cewa kalima mutun nasiha a bainin jama'a cin mutunci ne a cikin mutane mutun ya kusura ka cewa za ka yi mishi jama'a idan za ka yi mishi nasiha Imam Shafi'i yake cin mutunci ne to ballantana wanda yake shugaba haka nan zamu iya fahimta mu ma talakawa akwai gudunmuwan mu irin yanda muke yi duk a wannan hadisin ma istafadu min alhadith daga wannan hadisi zamu fahimta irin yanda muke yi mu kafa danjali mu zauna mu ta gajjama wannan dan jam'iyya kaza wannan dan jam'iyya kaza a zagi wannan shugaban a aibanta shi duka ba musulunci bane bai daidai da musulunci ba sannan bai daidai da dabi'o'i masu kyau wanda yake daidai da al'umma ba sannan kuma daga bayi na kawo koma baya da rushewar al'amura domin me manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a manhajin shi ce mana yayi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi duk wanda yaga abin ki a cikin ku al'umma na abin da muke so ya kauda abin da hannunsa kawar da abin nan ba wanda ya isa ya wannan sai gwamnati ko da ko kai wane ne a gaban ka aiki sa ai menene ba a ce ka dauki zama duk abu sharuddo din da shari'a ta kawo ya tabbata an yi a gaban ka ba a ce ka dauki hukunci akan ka ba ka koma da shi wajen ulul amri sai ka koma da shi wajen gwamnati falyughayyirhu biyadihi nan ana nufin wane ne gwamnati sannan fa illan yastati fa bi lisanihi idan bai samu dama ba fa shi mu'mini ya sai ya kauda abin da harshen shi kowa ne ya kamata ya kauda shi da harshen shi ba wanda ya kamata ya kawar sai malami malami kuma ga yanda manzon Allah ya nuna mar dai nasiha ga shugabanni to mu kuma irin mu almajirai ko iri na ba ayyuhan nas mu kuma ya ne namu idan ka ga abin ya kifa bi kalbihi ka ga abin a zuciyarka amma ba da zaman dandali da aibanta wannan shugaban ba ko wannan gwamnan da muzanta shi da cin mutunci shi wai da sunan wai shine farfaganda ta siyasa wannan ba shine siyasa ba addinin mu akwai ya tabbatar da siyasa ya tabbatar da komi domin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin da rayuwarmu da kaiwa da dawowarmu da komi komi addini ibada ne mu a wajenmu ba wai shi mu'amala daban bane ibada daban duka mu'amala juz'i ne na ibada na musulunci ina fata an fahimta sannan koda zaben ne an gudanar da shi a abani faqifa ba abin da ba a yi ba har primary election duk an yi su ibnu asir duk sun kawo mana tarihin yanda abu ya kasance to ya kamata a matsayin mu na al'ummar musulmi masu kokari matasa waɗanda muke kaiwa da dawowa mu ne ruhin al'umma ya kamata mu fahimci yanda al'amura suke mu sanya duk ababen mu duk ci gaban da zamu sa mu sanya shi a madudin addinin mu inda ya tashi daga nan wallahi shirme da farfaganda da shi da hayaniya kawai zamu kare da shi ina fata mun fahimta to ba addini bane bai daidai da addini ba wannan zage-zagen da cin mutunci da walakanta al'umma sannan kuma bai daidai da kyawawan ɗabi'u wanda al'umma mujtama society anguwanni suke iya kogari suke iya tabbata da shi ba sannan daga ƙarshe yana kawo mana rubushi da koma baya duk Imam Ahmad ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zauna yana kirga aibobin wani yana aibanta shi ba zai ƙara rayuwar shi ba sai an kirgana shi to haka in ka zauna kai ne dan jam'iyya kaza zagin wani wallahi wata rana sai an zauna ana kirgana ka ina fata an bayyana to ya kamata mu dawo cikin taitayin mu siyasa muyita da tsafta muyita da nuna kyakkyawar dabi'a babban siyasa sayyidina rasulullahi shi ya nuna ma duniya amma babban siyasa ka nuna ma mutane kyakkyawar dabi'a alqur'anin mu ne fa yake cewa wa qulu lin-nasi husna ku gaya ma mutane mutanen mutane fa ba musulmi kadai ba daidai da kafiri da mai bautan gunki da menene musulunci bai ga ka gaya mar mummunan dabi'a mummunan magana ba wa qulu lin-nasi husna ku gaya ma mutane kyakkyawance ne kyau haka addinin mu yace to ballantana wanda kuke addini daya musulmi dan uwanka kuma ba addinin manzon Allah bane manzon Allah yake gaya mana al-muslimu akhul muslim la yakhzuluhu musulmi baya cutar da dan uwan shi musulmi ya tozarta shi ya kunyata shi ya ci mutuncin sa to da wani farfaganda da wani hayaniya me muke nema da zamu dora ma kan mu irin wannan ya kamata duk daga cikin koyarwan wannan hadisin zamu fahimci irin wannan ina fatan mun bayyana to mu je hadisin mu na biyu qala urwa mun riga mun yi bayanin shi mun gabatar da bayanin shi yace wala qad haddathatni aisha zawjun nabiy sallallahu alaihi wasallam yace haqiqa matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tayyimun hadisi watan abinda muke so mu fahimta anan kalman zawju a larabawa za su kira mijin zauju za su kira macen zauju a yaushe aka fara bambantawa a ce zaujatu imamu asma'i imamu lugha bittifaq Allah ya kara masa yarda yana cewa wannan wanda suka fara da shi su ne malaman fiqhu domin a gado in aka zo za a zo inda zauju zai ci rubu'i zai ci nusufi zauju kuma zai iya cin sumuni idan ba ku bambanta kun sa wannan mai ta da wannan ba to wa za ku ba gado a ciki yace sai suka kara wannan fuqaha'u suka kara shi ina fatan mun fahimta sai dun a bambanta namiji da zauji kama ce ina fatan mun fahimta wannan abinda malamai suka faɗa to zaujin nabiyyu aisha ridwanullahi alayha wa kace ummul mu'minin aisha ita ce matan annabi muhammad yar sayyiduna abubakar shugaban gidan annabi shugaban al'umman annabi muhammad in dai ba annabin allah ne kai ba kuma la nabiyya ba'dahu in ji a al'umman annabi kake kowane ne kai sayyidina abubakar na gabanka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mishi wannan tazkiya ummul mu'minin aisha yarfa ce manzo Allah ya tabbata ya aure ta tana ai shekara 9 amma ba irin zamani irin namu ne yanzu ba kila ai shekara 9 ka ganta haka a larabawa waida nasu yanayin abin nan jike watan geographically nasu suna da saurin girma a wannan lokacin an yi auren wasu malaman riwaya su dan ce manzo Allah sai ya wuce kuma tana wasan kasa da gado sai ya kalle ta ya murmushi ya wuce kuma amaryan ne ga tana ina fatan an bayyana domin manzo Allah ya rasu ya bar duniya gaba ɗaya shekaran ta 18 lokacin da take cika take zama mace a lokacin ya bar duniya amma a haka girma abin ban mamaki duk cikin fuqaha a cikin al'umman annabi Muhammad ba a taba yin mai ilimin Aisha ba Allah ya kara mata yarda ba a taba ba shi yasa malamai suke sabani wai shin da ita da ummul mu'minin Khadija wace ce ta bi wani wasu su ce ummul mu'minin Aisha ai ita ne ta zo zamanin manzon Allah sai kaga amma kuma in aka koma baya sai kaga ummul mu'minin Khadija wannan shine mafi inganci ita ta bi domin ita a gaba ita tana da rai akai iya hadisa ta sallah sannan kuma ita ne da karfinta da dukiyanta da komi da tunaninta da kwakwalwarta da komi da ita aka taimaka ma Allah da ita aka tsaida addinin Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a gaban matan in ya tuna ta yaka in aka yi mar wani abu yakan ce ya tuna Khadija ce min kaza wata rana dai sai kuma Allah mata ya motsa ummul mu'minin Aisha ce ya baka dai ya rasulullahi kai tabbatin ta gani budurwa Allah ya maka kaza ni da kaza da kaza yace wallahi ba a yi irin watancan ba domin ita kadai Allah ya tabbatar ma manzon Allah da ita sai bayan ta rasu sannan aka iya ƙara wani ina ba ta mun fahimta amma abin da zaka fara fahimta ummul mu'minin tana nan amma mata nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi 11 alaga kuma ya rasu ya bar mata kara sallallahu alaihi wa sallam shauran kuma sun rasu yana raye sallallahu alaihi wa sallam ina fata mun bayyana to a sauku dai a wajen malaman ita ce Khadija ita ce biyayyen mata amma bayan rasuwarta an ruwaito Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akan tambaye shi a ce man ahabbu an-nasi ilayk yace Aisha wace ce tafi soyuwa a gare ka bai san wafatin fa Khadija yake ce Aisha to a kuma minar rijal ba yace abuha a cikin marajewa ka bizo yace ce bahaifinta shi sa Imam Malik Allah ya kara masa yarda mu almajiran Imam Malik ne baya daukan wargi akan zuru'an jinan Annabi Muhammad kamar yanda baya daukan wargi akan taba sahabban Annabi Muhammad Imam Malik yace duk randa na samu in na samu wani ya maimaita cewa Aisha ta yi mummunan abin nan da aka jefe ta da shi yace zan sa a yanke kanshi yace domin mene aya tara ya sauka a alqur'ani yana wanki ummul mu'minina Aisha ba ta taba wani mummunan abu wanda ya kama da wannan ba bal abin ban mamaki ma da yazo wanke ta a karshe sai Allah ya faɗa abin da bai faɗi akan komai ba da yazo daga karshen abin da zai faɗi akan sai da yace subhanaka hada bautanu azim in ba a tauhidi a tsantsan tsagwaran sarki ba a tsarkake Allah ba ba inda ake faɗin subhanaka amma sai gashi a kisan ummul mu'minina Aisha ina fata mun fahimta shi za idan ka ga mai cewa zai faɗi mummunan abu akan ummul mu'minina Aisha to wallahi addinin shi abin tuhuma ne akwai lauje cikin nadi alaga domin Imam Tabarani ya ruwaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza zukira ashabi fa amsiku in aka faɗi sahabbai na ku yi shiru to ka zo ka ce zaka faɗi mummunan magana akan su ni da kai ba ni da kai typical blazer ga mun kuma kauyawan mu da mu wanda ba mu iya komai ba manzo Allah cewa yake haramun ne ka faɗi mummunan abu akan dan uwan ka musulmi to ballantana sahabin Annabi Muhammad radiyallahu anhu so biyar a alqur'ani sai zaka faɗi wani abu akan shi baya yiwuwa alaga kuma sai da in wani addini zaka yi ka muzanta sahabi baya yiwuwa da tafiya da manhajin Annabi haka nan kuma kaman yanda bamu yarda ka taba mutuncin ahlul bait ba duk a imman mu haka suka kare Imam Malik yayi fada har inda ya zama na mahukuntan wannan lokacin saboda goyen goyen bayan shi ga nafsu da kiya tun ya ga shi ya fi gaskiya ba wai dan san kai ba sai da ya zama an kama shi an marbulala an malwalakanci iri iri ridwanullahi alaihi Imam Shafi'i sai da ya zama sai da ya gudu gudu haka aka bi shi ana dukan shi ana Imam Abu Hanifa afwan haka aka bi shi ana cin marmutunci saboda san ahlul bait shi ko Imam Shafi'i ai wannan sananne ne cewa yake in dai wajin min so ina san ahlul bait ina zurfo da zuriyan gidan manzon Allah ne za ku ce mu dan shi'a yace to ku tara mutanen da suka zo Arafa gaba ɗaya ku ce musu Shafi'i ya zama dan shi'a to shikenan ba to aka a yaudare ka da cewa ai menene san ahlul bait ne san ahlul bait kakannin mu malaman mazhaban mu su suka nuna ma duniya san ahlul bait ina fatan mun fahimta to ya kamata mu kula da janibin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbansa da iyalan gidan sa ina fatan mun fahimta ummul mu'minina Aisha tana daga cikin mutanen da suka fi kowa hadisi kamar yadda Imam Suyuti ya kawo a cikin alfiya ta shi ta masalahul hadith sannan ta rasu shekara 57 da bayan hijira kuma gunin ban mamaki bayan ta rasu sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari babban sahabin Annabi Muhammad yakan zo yana neman mas'ala watan tambaya akan wata mas'ala da ta rikice masa tun yana kaiwa da dawa sai ya zama wata rana sai ya zo ya sallama da ita sai ya rusuna yana ce mata yace to Allah ya umurce mu tambayi Annabi Muhammad babu shi gashi mun taso mu tambaya a gare ki tace tambaye ni ni mahaifiyarka ne saboda wa azwajuhu ummahatuhu alqur'ani ya ce mana matan annabi duka iyayenku ne haka yake ko haka sahabbai suke komawa suna tambayan ta tana wannan manzalin shekaru to ruza mutuncin ummul mu'minina Aisha ruku ta wani ba'ali ne na addinin musulunci yawa idan za a yaki musulunci ta wani wajen sai a ce za a saba mutuncin ummul mu'minina Aisha ina ba san mun bayyana Allah ya kara mata yarda ga sanan tana gaya mana tana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala yusalli al-asr wa ash-shams fi hujratiha qabla an tadhhar ummul mu'minina Aisha tana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin sallar al-asr wa ash-shams fi hujratiha rana tana cikin dakin ummul mu'minina
anan
ha'un din nan ba yana komawa ga shamsu bane yana komawa ga ummul mu'minina ne watan rana hakkar rana yakan kasance yana cikin dakin ta kafin inuwa ya mamaye garu sai ta ga manzon Allah ya tashi sai ya je ya ba al'umma sallah ina fatan an fahimta yace qabla an tazhara tun gabanin ba ta daga ba domin rana tana dagawa ne inuwa na biyo ta shine take cewa rana na kan jikin dakin ta yana cikin dakin ta manzon Allah yakan fice ya je ya wannan domin wasu suka iya fahimtar wannan hujratiha yana komawa ga rana ne a'a a'a ba abinda ake nufi ba rana yana cikin dakin ummul mu'minin Aisha shi yasa malamai suka fahimci cewa ashe dakin matan Annabi Muhammad watan daki ne bayyik watan kuntatacce ba bai fadi haka ba domin da mai fadi ne da ranan sai ka ba shi in ta fadi ranan inuwa ya kamata ta fara fadi domin ranan za ta haska inuwa zai ji wata sai ta ce a rana shi fa Imam Nawawi Allah ya kara masa yarda yake cewa dakunan matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance kuntatacce ne garin gajere ne sannan farfajiyan dakin kuntatacce ne shi yasa yawanci na kalo mana lokutan sallah na addini yake da sauki a wannan lokacin ina ba ta mun fahimta amma wannan yana nuna mene kenan idan aka ce kafin mu je ga nan al-asr menene kalmar asr larabawa idan suka ce fulanun asran abinda suke nufi bi ma'ana fulanun basi watan wannan watan an kira sallar al-asr jama'a nan asr ne saboda basi watan mai tafiya ne a hankali a hankali shi yasa malamai da suka kai suka dawo shin yaya ake gane lokutan sallah sai suka ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nunawa Al-Hafiz Ibn Abdul Barr Allah ya kara masa yarda babban shekul masharika shekul islam cewa yake yi dun ka sani shi al-mawaqit la tu'khadh bi ar-ra'y lokutan sallah ba a daukar shi da ra'ayi wannan maganan ya fade shi sama da shekara 1000 sannan wala tudrak illa bi tawfiq sannan ba a riskan shi ba a idi ta haji a cikin kawai da ke ta idi ta haji ka gane yanzu lokacin ka mai da shi kaza ya ce a'a shi abin tawfiqiyun ne akwai abin da malamai suke cewa mun tawfiqiyun wanda nafsi kadai yake sai hukunci a cikin shi babu idi ta haji wani mai idi ta haji haka ha al-hafiz ibn abdul barr ya faɗi domin zaka ga daga nan lokacin da manzo Allah yayi magana cewa sallan azhur idza zaghat ash-shams sai aka zo sallan la'asar manzo Allah ce idan inuwan mutum ya kasance daidai shi watan tsawanka daga lokacin za ka yi sallah bari ka ga inda malamai suke bambancin manhajin malaman da na irin almajirai irin namu ne yanzu a wannan lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan gaba ɗayan a'imma suka tafi akan haka sai Imam Shafi'i sai ya wani fahimta Imam Abu Hanifa Allah ya gafarta masa sai ya wani fahimta sai ya ce a shi a wajen shi ai sallan la'asar idza kana dhillu mithlaika sai ce ai ita inuwa ya kasance yana da ninkin ka kaga ya ƙara lokacin sallah kenan Imam Qurtubi ba Qurtubi ba Imam Qurtubi domin garin sunan shi Qurtuba ba Qurtaba ba shi Imam Qurtubi cewa yace khalafan nas kulluhum wa hatta ashabahu Imam Qurtubi yake cewa anan Imam Abu Hanifa ya saba ma duk al'umman musulmi sannan har almajiran sa sai da suka kaurace masa akan wannan fatawa saboda menene la tu'khadh bir ra'y ba da ra'ayi bane domin a wannan fahimta na idan muka ce zamu sallar la'asar a wannan lokacin to zai iya kai mu biyar daraji a irin wannan lokacin namu ne yanzu shine yanzu zaka dinka jin didda mutanen Najeriya ka san ijtihadat iri-iri wani sai ya dubo irin wa'annan shawaz ra'ayi wanda suke kadan ne a cikin al'umma sai ya zon kado shi yana gani ya zo da abu sabo duk wanda ya sallah karfe 2 karfe duk bai da sallah sai ya gano wancan bai san cewa shi kanshi wannan ra'ayin kuskure ne ba imamu Abu Hanifa almajiran shi gaba ɗaya sai da suka kaurace mishi akan haka domin abin da zai faru a musulunci duk wanda ya bi wannan fatawan watan wata rana wannan fatawan za ta haifar da cewa to shikenan la'asar din to a haka ta da magariba mana ai ta yi kusa da juna ko ba za a kai da haka ba yanzu ba gayi nan an kai ma lokacin da gayi nan masu dauko shiwas irin wannan ba an kai ma a ce a sallan juma'a karfe 9 wannan tunanin wata rana za ta haifar ma ga al'umma a ce to shikenan ai sallan juma'a
tayi kusa da sallar subahi mu hada ka kawai kaga an daina sallar subahi kenan saboda an maida addini kaman wasa a wajen al'ummar amma addini ba haka yake ba ina fatan mun bayyana to a cikin wannan hadisin yana nuna mana gaggauta sallar la'asar a farkon lokacinka ba wanda ya fahimci akasin haka sai imamu sahawi shi imamu sahawi cewa yayi shi fahimtan shi ai bai dakunan matan annabi muhammad yana da fadi fadin shi yana nuna cewa manzo Allah idan ya tashi yayin wannan ranan ba ta haskawa fa sai lokacin yayi nisa wannan hadisi yana nuni akan jirkin ta sallah amma gaba ɗayan a'immar sun saba ba wannan fahimta nashi wannan fahimta nashi ba ingantacce bane fahimtan da yafi inganci shine wannan hadisin yana nuna cewa falalan yin sallar la'asar a farkon lokaci ina fata mun bayyana shi yasa misali kaman mu da muke anguwan kutsa Allah ya kara masa albarka idan ka tashi kai sallar la'asar a kofar makaranta kofar gidan mallam Ahmadu Bakari ki Allah ya kara masa yarda kaga kai awwalul waqti idan ba za ka yi nan ba tsallaka za ka je famfon gwamnati sai ka yi shi a mutawassi in ba za ka yi ba nan koma gidan mallam famba mai 90 sai ka yi shi kuma a ƙarshe duka manzon Allah yayi ina fata mun bayyana to haka sallar subahi idan ka lura galiban zaka ga nan masallacin suna yin shi ne farkon lokaci idan kana neman ka yi shi mutawassit je ka famban gwamnati sai ka ga tsakanin su minti 7 minti 10 shi ma lokaci ne muwassa idan kana neman ka yi shi lokacin da gari ya sha je ka masallacin malam hasan ina ba ta an bayyana malam hasan magini duk wa'annan in dai kai dan kutuba ne ya kamata ka kasance ma ka san tsakafin al'ummarka wayewan al'ummarka yaushe suke ibada ina ba ta an bayyana wannan hadisi yana daga cikin abin da yake koyar da mu hadisi na uku wa hadathni yahya an malik an zaid ibn aslama an ata'i ibn yasar annahu qala ja'a rajulun ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa sa'alahu an waqti salati as-subh qala fa sakata anhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta idha kana min al-ghad salla as-subh hina qala al-fajr thumma salla as-subh min al-ghad ba'da an asfara ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال ما بين هذين وقت. وأن حديثي دقشين حديث موقع شين حديث زيد بن أسلم. وأنين زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ونبو الضمال نين تابعين من جرمة. ألا يعيش يا رياك أجر مدينة. kuma ya kasance yana da wajen karantarwa irin wannan zaman da muke yi yana da shi a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ilimin sa malaman da ake ganin su habrul umma ne sai da mutum 40 suka nakalto ilimin shi mutum 40 wanda kowannen su zai iya ilmantar da duniya addinin musulunci sannan Zaid ibn Aslam yana da riwaya guda 51 a cikin muwatta ina fatan an bayyana sannan ya rasu hijira tana da shekara 136 ina fatan mun fahimta Allah ya kara masa yarda shi wannan Zaid ibn Aslam an Ata ibn Yasar ya karbo daga malam Ata ibn Yasar wani ne Ata ibn Yasar Ata ibn Yasar babban malami ne yana daga cikin manyan malamai tabi'i ne ya kasance bawa ne na ummul mu'minin Maimuna Allah ya kara mata yarda tana daga cikin wanda ta ruwaito mana salatul tahajjud na annabi Muhammad sallolin da annabi yake yi cikin dare domin Abdullah ibn Abbas yana matsayin da ne a gunta yakan je dakin ya kwana manzon Allah yana dakin shi yasa wata rana manzon Allah hayye mishi addu'a ya tashi yana sallah cikin dare shi ma Abdullah ya tashi manzon Allah ya alolaye alola gashi dan karami mallan kaga himma algasu mallan manzon Allah ya tashi sallar nan shi ma yake ya kai sai ya ida kafan shi daga can sai ya ga manzon Allah ya kawo shi kusa da kafan shi shima sai ya hada kafa da manzon Allah ina ba ta an fahimta manzon Allah ya salla ya gama daga karshe sai manzon Allah ya masa addu'a sai ya ce Allah Allahumma farjihu fi dini wa allimhu at-ta'wil ya ce manzon Allah sai ya sanya hannun shi a cikin kirjina da ya mun wannan addu'a kawai sai na sanya hannun a bayana hannu ne ba irin naka ba alaga ba eh kai in ka sa anan nan ta tunanin ka ya ga rigar ko baka yaga ba amma shi ko sallallahu alaihi wa sallam kayan ni'ima ne ina fatan an fahimta to kaji wannan ummul mu'minin wannan yana matsayin bawa ne nata sannan idan an ce bawa ba wai yana nufin kawai bautar da shi take yi ba an wani lokaci karantarwa ma yakan sa dalibi ya kira man shi idan aka ce abdul galiban yakan iya bada ma'anan khadim mai yin hidima ina fatan an fahimta a dabi'ar larabawa suna haka to ina daga cikin wanda yake mata hidima sannan ya rasu hijira tana ga shekara 194 ala sabanin malamai ina fatan mun fahimta ina daga cikin malaman da ya ruwaito hadisi da yawa sai dai galiban hadisan shi murasalat shi tabi'i ne bai ga manzon Allah ba amma idan ya ruwaito hadisi kai tsaye sai ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai malamai da suka zo suka yi mutaba'a sai suka gane sahabin da yake ijewa wannan yana nuna hadda bi'a tabi'an mutanen mu mai kankama da wannan sai na abu huraira da yawa aka ce bai da bai taba yiwa ba la ya haihu yana da ya yan naci shine sa'id ibn usayyib babban tabi'in nan ya aure ta sai ya zama yana ruwaito hadisi a wajen surukin shi to akwai surukuta a tsakanin su inda zaka ga dabi'an mu yana da alaka da addini sosai sai ya zama surukuta ya sa sa'id ibn usayyib yana cin kunyan ya faɗi sunan surukin shi abu huraira idan ya ruwaito sai ya ce qala rasulullah sai ya faɗa imam shafi'i kan ce bana karban marakil na kowane hadisi amma ina karban na sa'id ibn usayyib mene dalili yace na ban kado na gano dalili kun sani yace a ya aure ɗan shi ne shine yake jin kunya yana kulako baya iya fadin sunan sai in yazo sunan sarkin shi sai ya rike sai ya fada daga nan sai malamai suka tabbatar ma dukkan kaji yace qala rasulullahi to abu huraira ne ya rike a wajen bai fade shi ba hadisin ya inganta ina ba ta ambayuta ah to haka shi ma wannan ata'u bin yasar yana da wadannan marasil din Allah ya kara masa yarda annahu qal shi wannan ata'u bin yasar yace jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yazo gun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu an waqti salati as-subh sai yazo ya tambaye shi yaushe ne lokacin sallar asuba wannan yana nuna malamai suna nuna cewa ya taba yin sallah da shi ya san san lokacin sallan asubahi na farko yana so ya san yaushe ne karshen ta kuma yaushe ne wasu kuma malamai suka ce a musulunta yayi ya so ne daidai lokacin da za a yi wannan sallah sai yazo ya tambayi manzon Allah yaushe ne wannan lokacin qala fasakata anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya mishi shiru domin me ana nuna maka ba cikan kamalan malami bane da an tambaye ka kace abu kaza ne abu kaza ne a manzon Allah din ya nuna maka hikima da ya tambaye shi sai ya mishi shiru bai amsa mishi ba bai kuma ce bai sani ba hatta idan kana min al-badi salla subha sai da aka wayi gari da yazo ba yazo an gama sallar subhi ya tambaye sai ya kyale shi sai gobe bayan manzon Allah ya sallar subhi kina qala al-fajr lokacin da al-fajr ya riga ya bullo thumma salla subha min al-badi sai kaga yau jiya ya tambayan bayan sallar subahi yau sai manzon Allah ya sallar subahi da kullowan alfijir kaga ya gaggauta sallar subahi kenan ko to sai kuma ya ƙara bari sai wata goben thumma sallar subha min al-ghadi ba'da an asfara gobe kuma dai aka zo za a yi sallar sai bai yi sallar subahi ba sai da ya bari gari ya sha shine asfar watan gari ya hacce tukunna ina ba ta an bayyana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar thumma qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aina sa'ilu an waqti as-salah ila mitimin nan da yake tambaya ina lokacin sallar asuba shi kuma sahabbai ba sa kunya wajen addini algafu mala qala sai yace ha ana da ya rasulullah gani nan ya ma'aikin Allah sai manzo Allah yace mishi ne ma baina hadaini waqtu abinda ke tsakanin wannan shine lokacin sallar subahi kenan manzo Allah ya so ya nuna mana ko kai sallar subahi da farkon alfijir ko kuma ka barshi ya je tsakiya ko kuma ka barshi sai gari ya sha sannan kai sallah ina fatan an fahimta am to kaga anan manzo Allah ya bashi lokaci akwai lokacin farko akwai na biyu akwai na uku duk wanda mutum yayi sallah a ciki yayi sai yasa kamar yanda muke faɗi in ka duba sakafa na masallatan mu in ka je kofar makaranta za ka farkon alfijir shike sallah idan ka je masallacin bace zaka same su tsakatsaki suke sallah idan ka je masallacin malama san kofar malama san magiri daga nan kana fitowa da man kai wuce wajen sha'ani biki ne sura ne kawai wuce din zaka fara ganin mutane ka fito lafiya lafiya lau ba wani masallacin da zaka tsara samu kaga duka wa'innan lokutan musulunci ya yarda da su shari'a ne ina ba san mun fahimta a wannan abu ne mai kyau to wannan sannan ya ce ha ana za to ga wata kaziyya kuma ta malaman lugha nan ya ce ha
harfin tambayi malaman larabawa suke cewa gashi ya hadu da ana samir samir damirul damirul mutakallim malam ibnu malik a cikin littafin shi na at-tafsir yake cewa galiban wannan haun tambayi in yazo yana haduwa da damirin ana ne da ɗan uwanta kamar a alqur'ani zaka ji Allah ya ce ha antum ula'i tuhibbunahum da yake cikin surati ali imran ina fatan an fahimta ko ka ce ha nahnu ga munan kaga da nahnu sannan ga antum wa in tan dukan su ƴan uwa ne na ana ina fatan an fahimta ibnu malik Allah ya kara masa yarda ya fitar mana da wannan gwalagwalan Allah ya masa rahama gaba daya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi zamu fahimta mun samu lokuta guda uku to akwai wani hadisi kuma da manzon Allah ya ce afaru bil fajri fa innaha a'zamu lil ajri Allah ga hadisi nan yazo kaza Allah ya ce ku rinka sanyayawa ku rinka barin sallar su bayi ta dan kai lokacin hasken nan domin kafila da shin me to tana rushe wannan kenan imamu shafi'i Allah ya kara masa yadda ya ce a'a abin da take nibi al-fijr din shi yasa saboda kaifin kokolwa na shi ya gano mana al-fijr kala biyu akwai sadiq akwai kazi akwai wanda zaka yi shi ne na gaskiya akwai wanda zaka yi shi ne na ƙarya zai taso daga gabas idan baka yi hankali ba sai kai sallar subahi a ciki sai can ka ga dare kuma ya biyo baya yace to wannan manzo Allah yana nuni ne akan cewa mu jira wancan al-fijr din na biyu wasu malamai suka ce din ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a gare shi yayi sallah lokacin da gari ya sha so daya amma gaba ɗayan rayuwar shi yayi sallah ne a tsakanin hali biyu ko dai yayi ta da duku duku ko kuma yayi ta a tsakakaki amma na sha sun tafi akan cewa yayi ta so daya ne ina ba san an fahimta to duk wanda mutum yayi amma dai mu yi kokari ko mu yi a duku duku ko kuma mu yi a tsakakaki ina fatan dai jinnan kowa na sallar su bai insha Allah to na ji an ce insha Allah Allah ya soke Allah ya samu dace Allah ya bamu ikon aikatawa albarkan annabi domin ilimi amfanin mu ji mu yi kokari mu aiki da shi a hadisi na hudu hadathni yahya an malik an sa'id an umra bint abdurrahman an aisha zawj annabi sallallahu alaihi wa sallam annaha qalat ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلتئات بمروءهن ما يعرفن من الغلط وان الحديث يحيى يرويته من ذاك يحيى بن سعيد الانصاري ولين يحيى بن سعيد الانصاري والبن تابعيني daga cikin ilimin shi a gaban wadanda suka ga sahabban annabi Muhammad wadancan suka ga manzon Allah shi sai da aka nada shi alƙali saboda ilimin addini a wannan lokacin a garin Madina sannan ya rasu ya bar duniya hijira tana da shekara 144 sannan Yahya ibn Sa'id yana daga cikin mutum mai tsantseni daga cikin tsantsenin shi abin ban sha'awa yana cewa abin da malamai suka ruwaito malamin tafsiri ne yana da nisabi ma akan tafsiri sannan Yahya ibn Sa'id yana cewa yana da yawan yin ma mutane wa'azi da nasiha yana cewa ittaqillaha yuhibbuka an-nas wa in karihu a wani riwaya wato ya ibn sa'id yana cewa kai dai ka ji tsoron Allah duk inda kake ya ibn adam in dai ka ji tsoron Allah yace wallahi sai mutane sun so ka ko sun ki kuma ka jaraba ka gani alaga ta mala fahimi ni ai astaghfirullah mudan ku bani akram sallallahu ina ba ta fahimta jaraba ka gani ina ba ta fahimta yawa in dai za ka ji tsoron Allah to komi halittar Allah komi sai ya ji sai ya so ka wannan da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin abin da ya ba izhad ma fi izhad fi dunya yuhibbuka Allah ka guji duniya ka ga inda Allah zai soka wazhad ma fi inda an-nas yuhibbuka an-nas ka guji abin da ke hannun mutane na roƙon su ka ga inda za kai kima da daraja a gaban su ina fatan an fahimta to Allah ya ƙara masa yarda shi kuma ya ruwaito daga Amrata binti Abdurrahman wannan Amra al-Majiran ummul mu'minin Aisha ne ita almajiranta ne zama take tana mata hidima tana ruwaito hadisai tana ruwaito mana addini sai ta fito sai malaman su kewaye ta to ke kuma yanzu sai zama malaman karantar da mu ba a kunya alaga su ba Imam Ahmad daga cikin manya-manyan malaman da suka karantar da shi akwai mace makauniya zai je ya zauna a gabanta ta haddatar da shi hadisin annabi ya fi 100 mace makauniya alaga su ba to in ta fito sai a je a ruwaito haji me kika ji daga wajen ta ce kaza 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 malamai bai rubutawa na rubutawa ne haddacewa na haddacewa
ina fatan an fahimta to ita wannan baiwan Allah ta rasu bayan rasuwar ummul mu'minina Aisha kafin hijira ya ƙara su shekara 100 da kadan ina fatan an fahimta Allah ya ƙara musu yarda kaga in mutun yana neman albarka ga sunana eh wannan suna ne mai albarka gayi nan wanda tahidin ta ma gidan manzon Allah tahidin ta ma addinin musulunci ita wannan babban baiwan Allah amra to tana cewa annaha qalat in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli subha wadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan sallati sallan asbahi fayansarifu nisa'u mutalaffi'atin bimuruqihinna sai mata su juya bayan an yi sallar subahi sai su fita lokacin mata suna zuwa sallar jam'i masallaci sai ya zamana sai su fita ta kofar da suke fita suna lulluɓe da mayafinsu bimuruqihinna ma yu'rafna min al-ghalat abinda ake cewa mutalaffi'at shine atalaffu ko al-lifa'u amma shi imamu asma'i imamu lugha ya ce atalaffu abinda ake nufi da talaffu shine lulluban nan da mata suka yi tunda da kai ya zo musu har ƙasa idan ka riski wasu daga cikin kakanninmu da iyayenmu zaka ga irin wannan shigan da suke yi sai bayan ta yi haka ba za ta rufe fuskanta ba sai ta sa mayafi a daura zani ai wannan kaga sun yi shiga mai mutunci ne can gaske wannan irin wannan shigan shine irin wannan wanda sahabban matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi ba wai duk an magana ka ce hijab ba no hijab akwai shi a musulunci wajibi ne ma mace ta sanya shi amma hijabi abinda ake magana abin duk da zai sutura al'auran ya mace bi ma'ana abin da ba zai bayyana jikinta wanda zai zama fitina ga mazaje ba shine abin da ake nufi to sukan sa wannan sannan bi muruqihinna menene muruq malamai su sai sun dawo suna cewa amma mafi inganci kamar yadda ya so an-nihaya fi gharibin hadith shine az-zir'u al-akhdar watan wani riga ne matan sahabbai suke sawa kore wanda in suka sa suka lulluba suka sa shi sai su sanya mayafi kuma sai su lulluba jikin su gaba daya to idan suka yi wannan sukan fita ma yu'rafna min al-ghalat saboda du ba a iya gane ma waɗannan mata ne ko maza ne ina fatan an fahimta bi ma'ana kaga sun yana nuna maka wannan hadisin manzon Allah yana yin sallar subahi a farkon lokaci yana yin sallar subahi a farkon lokaci domin har ya zamana wanda aka yi sallah da su za su tashi su fita in sun fita har ya zamana ba a iya gane mace ne ta fita ko namiji ne kai ka san wannan ko sai dai a farkon lokaci ba a tsakiya bane ko a ƙarshe duk da an ruwaito maza su kuma suka rinka fita lokacin da wani ma zai iya gaisawa da wani kaga ana gane juna kenan me yasa saboda maza sukan zauna su yi azkar da shauransu a masallaci ina fatan an fahimta to wannan duka yana nuna mana yanda matan annabi sallallahu alaihi wasallam da mata a zamanin annabi Muhammad suke zuwa masallaci to me yasa a duniya ta canza sai na Umar a zamanin shi shine ya fara iskan wannan sai ya zama da mata a lokacin nan an fara kwalliya an fara wannan idan aka bar su suka tafi wata rana kana can zaka ji an bude ajo ana yau fasan wanda ne yau ka kila maka ji an ce namijin wance ce duk a masallaci sai na Umar da ya ga haka sai ya ce to bari ku gani ai da man tuku da kullin nasi aqdiyatan ana irkiran ma mutane hukunci ne daidai abin da suka samar da shi in dai ba shi a Qur'ani ba shi a hadisi sai ya ijtihadi sai fara daga kan matan shi sun zo za su zo masallaci sai ba za ku fita masallaci wata ya fito shi ne limami sai ya ɓuya suna fitowa sai bir sai kasu tsoro sai suka koma sai ya zo ya salla sai ya koma ya aka yi manzon kuma da ce ai ga abin da muka gani ga shi ga ai duniya ta sai ya ce to shi kenan gobe sai ya hau kan minbar ya ce duniya ta canza to ka ji baitan shi ma ummul mu'minin Aisha tana cewa da manzon Allah ya riski yanda mata suke zuwa masallaci a kwanakinta bai kai shekara 60 mata ba duniya bayan da yin hijira ta ce wallahi da ya lamana a hunnan masajida da ya tun da ya hana su zuwa masallaci a wancan lokacin to ballanta na yanzu wanda sai an zo a rika cewa suna fa wai kai ne ake gaya ma ba suna fa zuwa sallar janaza tun haka dole sai a tsaya an jira su a ayan club din Madrid da Barcelona za a gaya maka wannan to mu da aka nuna mana suna zuwa sallan farazi kai sai sallan ma take tabawi ne ko ka zo ko baka zo ba ka da laifi mu a sallan farazi ma an nuna mana amma ga wasu dalilai da yasa sahabbai suka fahimci hana su wanda kuma wancan dalilan dalilan kitintunu ne yanzu ba ma za a yi lissafi su ba za a hada su da wancan ba ina fatan mun fahimta to wannan yasa sahabbai suke ijtihadi a irin wannan majalisa ba wai burgewa bane kace yanzu zaka zo da abin da ya saba musu kai kana ganin ka zaka za a hadisi ya tabbata hadisin Imam Ahmad cewa manzo Allah yake cewa duk lokacin da mace ta ja baya take sallah to sallanta yafi zama alkhairi a gare ta tayi a dakin ta yafi mata tayi a masallaci lada to dan me kuma kake nema Allah ka tsamala in ka rike wancan hadisin da yake je masallaci to ne sa ba za ka dauko wancan ba saboda zai rugu da wannan tunanin naka ina ba ta mun fahimta to ya kamata mu rika fahimtar nan ko ta ina wannan shine zai sa mu samu kyakkyawan fahimta wannan Imam al-Baji Allah ya kara masa yarda yana da gaskiya yace abin ban mamaki a wannan hadisin an tabbatar da cewa mata suna zuwa su riki sallar subahi amma suna lullube kawunan su da kazan da jikin su suna sanya riga suna sanya mayafi amma ba a ruwaito mana suna rufe idanun su ba yake da an ruwaito mana suna rufe idanun su da ba a ce mina ma yu'rafna min al-ghalat ba da sai a ce ma yu'rafna min al-niqab kun bayyana watan da ba a ce ba a gane su saboda duhun dare ba da sai a ce ba a gane su saboda duhun niqab yace to amma ba a samu ba wannan yana nuna maka me al-qur'ani da hadisi gaba daya alaga kusmala babu wani nafsi da yace ma mace na kibi mace ta sanya niqab bal mufassirun da fuqaha da usuliyun bi ijma'ihim wadannan sun tafi akan cewa hukkan mace da tafin hannunta ya zuzu ya halatta ta bayyana shi Abdullah bin Mas'ud shi ya ruwaito mana tawil tafsirin alqur'ani ga annabi Muhammad ya tabbatar da haka Imam Malik yana da wannan fatawan Imam Shafi'i an ruwaito wannan fatawan a cikin mazhabansa sannan Imam Abu Hanifa bal Ibn Marjawayhi shi yana cewa shine wasfahihu fi madhhabi Ahmad bin Hanbal to amma hanabilan da suka zo ne yanzu sune suka canza ma'ajin kulliya suka mai da shi ba ma wai mustahabi ba su a wajen su ma wajibi ne bal amma kara har sai ta sa safa shi kuma ba da tsima ko ta bani akan shi ma ba shi a imma ma ba su magana akan shi ba wai mace sai ta sa safa duk bi ma'ana su a wajen su haka ba domin su a fahimtar su fuska ma al-ajashil al-aura daya kuma wannan babu shi a fahimtar manyan magabata ba shi a qur'ani ba shi a hadisi haka nan ba su da iyaye akan wannan fahimta amma idan ya zama na mace tana can inda take sai ya zama na dabi'an mutanen wajen ne ko kuma za ta wuce waje tana gudu akwai hasararren mutanen banza ya halatta taka to idan muka samu kuma mace misali mace a irin anguwa irin namu sai ta ce sai ta sa duk da mutanen anguwan ba su sawa sai mu bar ta ba ma aiban ta ta ba amma dai abin da sai mu a madan haban mu ta Imam Malik idan ta zo da shi din ya haifar da tabani ko ya kawo rudani a cikin al'umma ya zama bid'a san sanya nikahi ina ba ta an fahimta shi da ake ruwaito daga cikin Imam Malik yana fatawa da cewa sanya shi bid'a ne bi ma'ana in ya kasance da irin wannan amma a nassi na hadisi ko qur'ani ko wani magabaci ba a samu wannan ba ina ba ta mun fahimta to wannan shine abin da zamu dan tattauna da fatan Allah ya amfanar da mu albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to to malam yayi tambaya ne wai za a iya cin yankan mace idan ta yanka ina fatan an fahimta yayi tambaya ne mace ce kake da shi a gida ka kawo ita kuma ta yanka sannan kuma ta gyara to alaga malam akan ji ha a kara ha a tante ha ai komai da komai ina fatan an fahimta yawa ya halatta babu komai a yanka idan za a yi abin da ake so idan dai aka tabbatar ma cewa dabban abin da ake ba wani abu bane bismillah wallahu akbar in dai ta faɗi wannan ta yanka za a ci bal ibn qasim babban malamin mazhabin imam malik cewa yake ko da ba ta ce bismillah ba ma ta yanka a ci domin bismillah a cikin mumini yake ina ba ta an fahimta to wannan ya halarta ta ci sannan tambaya nabi malam yace ya hukuncin mai bacci a cikin masallaci
to alagabta malam bacci dabi'a ne da yake bijiro ma mutane amma an samu daga cikin sahabban annabi Muhammad Abdullah ibn Umar matashi ne a zamanin annabi Muhammad shi bai da inda yake zuwa saboda tsaban san karatu da san jin hadisi ya haddace in ya zama duk abin da ake yi manzo Allah na shiga cikin gida in ya zama sallah salatu tarawih kawai sai haka shi ma yace alawama alheri sai kwanta ana a masallaci yake kwana gida dan matashi saurayi ina fatan an fahimta manzo Allah kuma didda haka yana kwana a masallacin manzo Allah bai hana shi ba bal sai ya mishi wani kyakkyawan yabo manzo Allah ya ce mishi ni'mal abdu Abdullah ma dalla da wannan wannan bawa a kira shi wanda aka kira shi da Abdullah ibn Umar ina fatan an fahimta manzo Allah ya taba yin mafarki manzo Allah ya tabbatar da shi yace law kana yusalli bil layl da sai dinga yawaita yin sallah da daren nan da abin ma ya wuce haka ina fatan an fahimta to ya kamata mu dage mun ga yadda magabata suke yin ibada da shauransu ina jin baka bayinka bane ba na ce tafi dukkan sahabbai yawan hadisi bane tana daga cikin muktirun tana daga cikin wanda suka ruwaito da yawa ba ta ji bane ina fatan an fahimta tana daga ciki wanda aka lissafa amma sai na Abu Huraira shi yafi kowa din ya wuce 2500 da wani abu ma shi ina fatan an fahimta wannan shi ne da fatan Allah ya amsa mana albarka fi idina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam